shine kaman dole gajeruwa
da jaraba da wannan ba da ban ya yake
more music at songs.com
kai hawa yawa kai a zama da rawan gada su mozuya
ina zuwa
don an ce kowa koma kauyen siya zai
to baburam galala baburam galala
to to bari sai sun ci a sakin
rai.com
ah barbezo.